a shirinmu na wasu muhimman mata da suke taka rawa al'ummarsu. A yau dandalin VOA ya samu bakoncin.
Yau bakoncin ma muka samu a dandalin namu.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Safiya Muhammad Lawal.
Malama Safiya, ba mu labarinki a takaice.
To, idan an haife ni a garin Tudun Wada dake Tudun Wada dan kare kenan. Na yi primary school ina a NNPC Staff School Kaduna, secondary school a Federal Government Girls College Kazori. Sai kuma Bayero University Kano
inda ne. Sai ilimi na ke dukkan zaga.
To alhamdulillah. Na
zo. Wani course kike karanta a jami'a?
Chemistry.
Chemistry.
Yes.
Abin da damun ke sha'awa kenan.
Shi nake sha'awa da.
Kuma kika samu?
Alhamdulillah.
To lokacin da ake karatu shin an fuskanci wasu gwagwarmaya ga kima ce kuma kina karanta wannan?
To an fuskanci wasu gwagwarmaya amma ba wai sosai bane ba gaskiya. Kawai gwagwarmaya ta da na fuskanta shine lokacin ina cikin karatu na rasa iyaye na duka. So wannan shine dan zaman mun kaman dan matsala dai haka amma alhamdulillah.
Ana kaman partner lokacin da aka rasa su.
Mahaifi na ya rasu ina hutu na second year ina. Mahaifiyata kuma ran da na fara exam the first semester third year ita.
To bayan kammala karatun ina na zancen aiki?
Bayan kammala karatu na din da zauna haka ba ina dan sana'o'i haka a gida kafin kuma daga baya ne na fara aiki da KSSMB.
To kafin ki fara aiki but ina na zancen aure na ga kin ba mu labari amma ba ki ce kin yi aure ba.
Na yi aure kafin in gama karatu ina level 3. Bayan iyaye na sun rasu to wannan shekarar kuma sai Allah ya sa ni aure.
To kafin ki fara aiki kin ce kina sana'a. Wani irin sana'o'i kike?
Ina saka dinki da ɗan kasuwanci dai haka na cikin gida. Dan atumfuna ɗan zanuman gado da sauransu haka hijabai haka ina ɗan kawo.
To bayan an samu aiki kuma fa?
Na ci gaba da sana'ata.
Kina hada sana'a da aiki baya takura
mi? A baya takura.
Me yasa kika fara sana'a?
Na fara sana'a ne saboda mutum da ya zauna haka nan baya sana'a kawai na jiran wani ya bashi ba wani abu ne mai kyau ba. So shi yasa kawai na ga it's better in fara sana'a.
To a batun aiki kin gamsu da aikin da kike yi?
To alhamdulillah ina son aikin da nake yi saboda ina da lokacin gida, ina da lokacin zuwa makaranta, at least kuma ina contributing, ina koyar da yara sosai. So ina jin daɗi sosai, ina jin daɗin
aiki. A bangaren sana'a ana koya wasu? Ana yi ne don a kashe buƙatun gida?
Muna koya mutane. Yanzu makarantar da nake mun yi programs da yawa, muna koya mata sana'o'i sosai saboda makarantar matan aure nake. So mun yi sana'o'i sosai sosai da su.
Ke na kaman kun fito da wata manhaja na koyar da sana'a ne wannan kawai ana yi ne a lokacin da ba a karatu?
Sai lokacin da ba a karatu mu fita da wata manhaja ta wannan ba gaskiya. Amma in dai muka yi hutu instead of mu zo gida mu zauna sai muka yi amfani da lokacin hutunmu mu zo mu koyi sana'o'i a cikin.
To yanzu a wannan labarin da kika ba mu menene abin ban sha'awa da kike son mata matasa su koya?
Gaskiya abin ban sha'awan shine ina son mata matasa mu tashi apart from karatu da muke yi ya kamata a ce kowace mace ta nema sana'ar da za ta yi. In muka duba yanzu labor market ta cika. So yana da kyau mace bayan karatun ki samu ki koyi wata sana'a ta hannu. Yanzu for instance garin inda nake koyarwa mata akwai da yawa wanda ba sa iya kula da kansu da iyalansu amma yanzu bitu ƙananan sana'an da muka ɗan koya suna iya kula da kansu da kuma iyalansu baki ɗaya.
To tunda a ƙauye kike kuma kin ce matan ƙauye kike koyawa, mazajen nasu suna barin su in suka fara karatun har su kammala?
Waɗansu suna bari, waɗansu kuma gaskiya suna ɗan ba mu matsala sosai. Mafi yawanci sai ki ga idan mace misali kamar Bazawara haka za ta zo ta fara karatu, za ta sami miji ya ce zai bar ta karatu kuma sai ya hana ta. After maybe 2-3 years, wani ma baya kaiwa 2-3 years ɗin ma, after a year maybe sai ya sake ta kuma igin, sai ki ga ta ƙara dawo mana. Wani kuma ne yana dawo mana da karatun mu baya.
To madalla, da fatan matasa za a amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.